Shirin kungiyar 'yan jarida ta Ghana da ofishin jakadancin Amurka a Ghana na zaben 2024 wanda aka yi wa lakabin 'yan jarida domin tattaunawar zaman lafiya na watanni 10 zai bada damar kiyaye ka'idojin 'yancin 'yan jarida da inganta kwarewar aiki tare da bada gudunmawa wajen hana tashin hankali da kuma tabbatar da sahihin zabe kafin zabe a lokacin zabe da kuma bayan zabukan 2024. A jawabinsa wajen taron kaddamarwar da aka yi a Accra, shugaban kungiyar 'yan jarida ta Ghana, Albert Kobinajinfo, ya nuna godiya ga ofishin jakadancin Amurka na Ghana bisa gagarumin goyon bayan da take baiwa 'yan jarida. Ya kara da cewa,
"Freedom of expression does not only mean allowing people to speak, but also ensuring responsibility."
Yancin faɗin albarkacin baki bai nufin kyale mutane su yi magana kawai, har ma da tabbatar da alhakin gudanar da aiki yadda ya kamata. Sakamakon binciken da DJAMNC ta gudanar a kafafen yaɗa labarai a lokacin zaben 7 ga watan Disamba, ya nuna cewa har zuga mutane a kafafen yaɗa labarai ya fi yawan tashe-tashen hankula da aka tabka a lokacin zaben. Ina son nana ta cewa DJA ba ta yarda kuma ba za ta lamunci rashin da'a ba, ba za mu ba da kariya ga waɗanda suka karya doka ko nuna rashin kwarewa ba. A madadin ofishin jakadancin Amurka, shugaban sashen kafafen yaɗa labarai Kevin Brosnahan ya jaddada muhimmancin kwarewa aikin jarida wajen gudanar da zabe cikin lumana, ya kuma yi alƙawarin tallafi daga ofishin jakadancin wajen horar da 'yan jarida.
We'll support DJA's regional training for journalists to improve their fact.
Za mu goyi bayan horon da DJA za ta bayar ga 'yan jarida don inganta rahotannin gaskiya game da zaɓe, taimakawa yaƙi da yaɗa labaran ƙarya na zaɓe, da kuma ƙara ƙwarin gwiwa wajen yaɗa ingantaccen bayanai da ke da alaƙa da zaɓe. A tsokacin da wasu abokan aiki 'yan jarida suka yi kan horarwar, Alhaji Usman Garba da ke gidan talabijin na ƙasa wato GTV ya ce,
"Bauyancin abu ne a gun yawancin al'umma wurin bambance tsakanin labarai da ke fitowa ta hanyar gaskiya da waɗanda ke fitowa ba ta hanyar gaskiya ba. Ga haka ya kamata manema labarai su samu horo kwarai da gaske, sa'annan su samu kayan aiki na zamani wurin tantance labarai na kwarai da waɗanda ba na kwarai ba. Saboda idan muka dubi matsayin manema labarai, yana da muhimmanci kware-kware cikin kowane demokaradiyya, balle ma idan ya zo wurin harkan zabe, kaga cewa kaman su ne ake gani za su bada labari menene ke wakana idan wurin harkan zabe. Shi yasa idan in aka samu ba a kawo magana da ya kamata ko ci labaran da ya kamata, sai ya sa kasa cikin wani hali da baya da ke uku kadan. Binda akwai shi ne horon ina da muhimmanci kwarai da gaske."
Sunana Abbas Ayub Babaguni, ma'aikaci a gidan Radio Amaniya FM take Accra. Duba da irin rikicin da ake kan samu a lokacin zaɓe saboda wasu da ke yaɗa labaran ƙarya, shi yasa abu ne a nawa gani da zai taimaka sosai, kuma zai sa 'yan jaridan ƙasar Ghana su samu ƙwarewa sosai a yadda za su ba da rahotannai, saboda kiyaye rikici da kuma tashin hankali yayin da ake gudanar da zaɓen.
Taron ya samu alertar wakilin hukumar zaɓe na ƙasa, hukumar 'yan sanda ta Ghana, majalisar zaman lafiya ta ƙasa, da wakilan manyan jam'iyyun siyasa biyu a Ghana wato NPP da NDC, kuma duka jawabansu sun yi alƙawarin bayar da goyon baya ga wannan shiri. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.